Rundunar sojojin Najeriya shiya ta shida da ke birnin Port Harcourt a jihar Rivers ta ce wasu bayanan sirri sun tabbatar mata da cewar wasu bata garin 'yan siyasa sun auno wasu 'yan bangar siyasa daga jihohi daban-daban na yankin Niger Delta da nufin haifar da tashin hankalin siyasa musamman a ranar zaɓe. A wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shida, Kanal Aminu Iliyasu, ya sanyawa hannu ta ce an gano an baiwa 'yan bangar siyasa makamai tare da kayan sawa na soji za su rika bi rumfa-rumfa na zaɓe domin tada hankular masu zaɓe. Rundunar dai ta soji ta shiya ta shida ta ce a shirye take wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a a kodayaushe kuma a kowane irin yanayi, ganin cewar sautari yayin zaɓuɓɓuka na siyasa rayukan mutane kan salwanta tare da jikkata wasu da dama musamman a yankin Niger Delta. Da hakan ne na ji ta bakin 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin kan yadda fargaba take a yayin zaɓuɓɓuka, kuma ga abin da suke cewa.
Okay, my name is Tamuno. Well, the tension here in Niger Delta is really high. We always see some militant guys marching ballot boxes.
Wannan yana cewa ne sunana Tamuno. Gaskiya akwai fargaba kwarai da gaske musamman a ranar zaɓe a yankin mu na Niger Delta, kuma sautari mukan ga 'yan bindiga na kaiwa suna komowa a rumfunan zaɓe don satar akwatin zaɓe. Shi kuwa wannan ya ce,
Muhammad Nkerege, I'm a Muslim cleric in Rivers State. So I have fear the government, the security agencies should be on their knee.
Yana cewa ne sunana Muhammad Inkirege, ni dan asalin jihar Rivers ne, yace akan wannan zabe a jihar Rivers, kuma ina kira da gwamnati da masu ruwa da tsaki akan tsaro da su tashi tsaye haika domin tabbatar da zaman lafiyar Najeriya. Shi kuwa wannan yace,
I am Samuel, there is no fear concerning the election.
Yana cewa ne sunana Samuel, yace ba ni da wata fargaba game da zaben da za a gudanar a yankin mu na Niger Delta, sai dai babban matsalar da muke huskanta ita ce cafuricen da 'yan siyasa ke yi wanda ke haifar da kalamai masu zafi, wani zubin ma wannan lamarin yakan kai ga zub da jini.
Sunana Awal Jibril. Tsakanin Allah nan ba zaɓe ake ba, rubutawa ake. Ko an kawo kayan zaɓen ma ɗan ƙira za su zo da bindigogi a kori ko mutane a ɗauki a kayan zaɓe a tafi a je a rubuta abin da aka dama a yi.
Lili Muhammad Sani da ke nan tattiri bende irin Port Harcourt. Eh to, in dai maganar fargaba ne ta wajen zaɓe, ai shi mutumin da ke nan Port Harcourt ma bai taɓa yin fargaban yin zaɓe ba. A duk lokacin da aka yunƙuro za a yi zaɓe zai je yi shi.
Sunana Dr. Lawan Yusuf Faji, malami a kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya Albert Ikoko. Kuma dole ne da ma gwamnati ta ɗau mataki, mutum bai komai ba kawai a ƙwace masa waya a masa cin mutunci ya je zaɓen a hana shi a kore shi, wanda kuma haƙƙin ɗan ƙasa ne ya zaɓi gwamnati da ya kaya kamata.
Zaɓuɓɓukan siyasa dai a Najeriya ka zo a cikin wani yanayi na ko a mutu ko a yi rai, da 'yan siyasa ke jallin salwantar rayuka da ɗimbin dukiyoyi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.